sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Talata, wanda ya daidai da 23 ga watan Nuwambar 2021. Inda ya zaka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 3:30 na maraice. Yusuf Aliyu Karande tare da Maryam Dauda da Sora bukan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da wani rahoto akan wani faifan bidiyo da ke yawo wanda ke bayyana da cin zarafi na jami'an sojin Najeriya. Mahukunta dai sun karyata wannan faifan. Ita kuwa hukumar fasafori ta Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukanta duk kuwa da irin kira da jama'a ke yi na rashin adalci na hukumar. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani baƙar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. A jiya Litinin, bangarorin lauyoyin da suka shigar da ƙara da lauyoyin da ke kare mutanen uku suka gabatar da muhawararsu ta ƙarshe, suna ƙoƙarin jan hankalin masu taimakawa alƙali yanke hukunci bayan kwana 10 ana zaman shari'ar. Masu shigar da karar sun gabatar da hujjojinsu tare da sukar bangaren lauyoyin da ke kare mutanen kafin masu taimakawa alkali yanke hukunci su yanke shawara akan laifin da ake tuhumar mutanen da shi. Ana dai tuhumar wani uba mai suna Greg da ɗansa Travis McMichael da kuma makwabcinsu William Bryan da laifin kisa a watan Fabrairu shekarar 2020 saboda harbin Ahmed Arbery. Mutanen da ake zargi sun bi Arbery bayan da suka ganshi yana guduwa a unguwarsu, abinda lauyoyinsu suka ce sun yi niyyar rike shi ne har 'yan sanda su zo bisa zargin ya afka wani gida da ake kan ginawa a kusa da su don yin sata. Kin tura jami'an diplomasiyya wasannin Olympics Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Koriya ta Kudu na komawa harkokin diplomasiyya da Koriya ta Arewa a cewar kwararru. A makon da ya gabata, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa na duba yiwuwar kin zuwa wasannin Olympics da za a yi a watan Fabrairu shekarar 2022. Matakin na nufin Amurka ba za ta aika jami'an gwamnati wasannin ba, ko da yake matakin zai bar 'yan wasa daga kasar zuwa wasannin. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da yawa da wasu 'yan majalisa a majalisar dokokin Amurka sun buƙaci ƙasar ta hana jami'an diplomasiyyarta zuwa Beijing wasannin Olympics, inda suka bada dalilan saba haƙoƙin jama'a a Beijing ɗin. Yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata ɗaya tsakanin Pakistan da haɗakar ƙungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira Tehrik Taliban Pakistan ko TTP a taƙaice ta shiga kwana 15 yau Talata, yayin da bangarori biyu da ke fada suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya, inda 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhun. Ƙungiyar ta TTP ta kunshi ƙungiyoyin mayaka sama da 20 da aka haramta, kuma ta sha kai munanan hare-haren ta'addanci akan jami'an tsaro da kuma farar hula a Pakistan shekaru da yawa. Shugabanni da mayakan ƙungiyoyin sun fake a Afghanistan bayan da suka gujewa farmakin sojoji a wurarensu da ke bakin iyakokin Pakistan. Haka kuma an kashe dubban mayaka a farmakin. Doka mai cike da takaddama ta tsaron ƙasa da aka yi a Hong Kong a shekarar da ta gabata ta janyo koma baya ga ƙungiyoyi masu zaman kansu, ciki har da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar Amnesty International ta rufe ofishinta da ta bude shekaru 40 da suka wuce a birnin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka ranar 31 ga watan Oktoba, wani mataki da kwararru suka kira wani koma bayan a yanayin haƙoƙin bil'adama a Hong Kong. Haka kuma ƙungiyar Human Rights Watch ta bar Hong Kong bayan da Beijing ta hukunta ta a matsayin mai da martani akan dokar da Amurka ta yi ta goyon bayan masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a shekarar 2019 a cewar jaridar New York Times. Ƙungiyar Amnesty International ita ma ta sanar da rufe wasu ofisoshinta na yanki a gabashi da kudu maso gabashin yankunan Asia da Pacific a ƙarshen wannan shekarar. Katsewar yanar gizo da wayar hannu da aka fara fuskanta ranar Asabar a Burkina Faso ta ci gaba har zuwa jiya Litinin, abinda ya haddasa daukewar hanyoyin sadarwa da rudani a kasar. Jama'a a kasar sun sanar da cewa wayoyin hannu na 3G waɗanda galibin kasashen yammacin Afirka suka ta'allaka a kansu ba sa aiki. Gwamnatin Burkina Faso ta fidda wata sanarwa bayan da aka wallafa rahoton, tana mai cewa an katse yanar gizon ne saboda dalilan tsaron kasa da kuma kare lafiyar al'umma, kuma katsewar yanar gizon za ta kai tsawon sa'o'i 96 daga daren ranar Asabar din da ta wuce. Ko da yake an fara fuskantar katsewar yanar gizon ne ranar da wasu masu zanga-zanga suka toshe hanyar wani ayaran sojojin Faransa da suka yi yunkurin bi ta birnin Kaya. Ayaran na motoci kusan 60 da sojoji 100 da suka taso daga Ivory Coast zuwa Niger da Mali akan dole suka koma wa Gadogo saboda zanga-zanga, a cewar majiyoyin jami'ai da suka yi magana da sashen Bambara na muryar Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Anan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga rahotanni. Bayan an zarge ta da kona gidaje da lalata dukiyoyin al'umma, rundunar sojin Najeriya ta yi bayani kan abin da ya faru a garin Awo Mamma da ke jihar Imo a jiya Litinin. Kana ta yi kira ga jama'a da su dinga gudanar da bincike kamun su baza labari. Wakilinmu daga yankin Alfonso Okoro Igwe ya yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta fito da bayani kan wani faifan bidiyo da ake ta yayatawa da cewa sojoji sun afkawa garin Awon Mamma da ke karamar hukumar Oru East ta jihar Imo, tare da kona gidaje da kuma dukiyoyin jama'a jiya Litinin. Faifan bidiyon kenan, inda wanda ya ɗauki hoton lamarin na cewa sojojin Najeriya kawai sun zo gari sun cinnawa ko ina wuta, cewar me ya faru, sojojin Najeriya ku ga ɓarnar da kuka yi, ko ina ya kama da wuta, kuma ga gidaje sun ƙoƙƙone. Akan wannan batun ne muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 82 da ke Enugu Manjo Abubakar Abdullahi ya bayyana cewa.
Kamar yadda ka gani a sanarwar da muka fitar cewa dakarunmu da ke gudanar da Exercise Golden Dawn a jihar Imo, mun yi nasarar tarwatsa wani gungu na 'yan awaren IPOP waɗanda suka fito a ƙauyen Awo Mamma da ke karamar hukumar Oru ta Gabas don tilastawa mutane ci gaba da zaman gida duk ranar Litinin. Bayanan da muka samu sun nuna cewa 'yan awaren sun gamu da cikasu daga wurin al'ummomi kan a tilasta musu su ci gaba da zaman gida, inda hakan ya haifar da kone-konen dukiyoyin jama'a kai har ma da wata motar haya a mararraba Ishike da ke kan hanyar Owerri zuwa Onitsha, inda su 'yan awaren suka kona wannan motan saboda wai mai motan yana aiki bai bi umarninsu na zaman gida ba. So duk da waɗannan abubuwan da suka faru, mun samu bayanai akan ayyukan da suke inda dakarunmu suka je wurin kuma suka fatattaki su 'yan awaren har maɓoyansu da ke ƙauyen Akata a dai wannan ƙaramar hukuma ta Oru ta Gabas. So an yi musayan wuta sosai da su, inda hakan ya kai ga kashe ɗaya daga cikin su 'yan awaren, mu ma abin baƙin ciki ɗaya daga cikin sojojinmu Allah ya karɓe shi. Saboda haka muke kira ga mazauna jihar Imo da su yi kunnen wurshegu da ƙarerayin da ake yaɗa musu kan sojin Najeriya, kuma al'umma su ci gaba da tafiyar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wani tsangwama ba.
Haka zalika, na yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Malam Rabi Husaini, amma ya buƙaci masa uzuri saboda yana cikin wani taro. Yanzu dai wannan lamarin wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba a yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda wasu na zaton cewa ƙura ta fara lafawa kan fitintinun 'yan awaren Biafra da ma kan batun umarnin zaman gida da masu fafutukar kafa ƙasar Biafra ke tilastawa al'ummar wannan yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Baya ga batu da ya shafi jami'an soji, sai kuma batu da ya shafi jami'an kwastam. Sau da yawa ake zargin hukumar kwastam ta Najeriya da take haƙƙin bil'adama a duk wani abu da ya shafi shige da fice akan abubuwa da gwamnatin kasar ta haramta shiga da shi akan ga hukumar na shiga cikin gidajen jama'a ba tare da samun izinin kotu ba wanda hakan ya saba wa dokar kariya da kundin tsarin mulkin kasa ya baiwa 'yan kasa da 'yancin su a cewar masana Hassan Umaru Tambwal yayi muna nazari akan irin wasu daga cikin ayyukan hukumar ta custom a Najeriya
Jami'an hukumar hana fasakwauri ta Najeriya wato custom a jihar Oyo sun kai hari a garin Oko dake karamar hukumar Surulere a jihar Oyo inda sun ka bude wani babban shago shake da daruruwan buhuhuwan shinkafa tun farko sai da jami'an custom din suka yi harbi a cikin iska kafin su kwashe daruruwan buhuhuwan shinkafar din kandagarki ga masu son nuna turjiya wanda ya sanya jama'ar garin na Oko cika wandunan su da iska wani ganoba jiyau ba wanda ya nemi in saka ya sunansa kuma baya son in nadi muryar sa yace kimanin motocin bazbaz bakwai ne aka loda wa buhun shinkafar duk kokarin da ni don janta bakin mai shagon shinkafar ya ci tura da yake magana a game da lamarin basarakin garin Oko Oramiyan na Oko Oba Solomon Akiola yace irin wannan bai dace ba
and the worst part of it they went to the house of the supposedly sellers of the rice.
Oba Solomon Okeola yace jami'an custom sun tafi gidan mai shinkafar suka kwashe buhuhuwan shinkafa yace wannan kuskure ne ba daidai bane ya kamata a ce jami'an custom din suna bakin iyaka sai tambayar cewa to ina jami'an custom din suke har aka wuce da shinkafar kuma suna ta harbi a iska wanda hakan ana iya rasa rai na tuntubi kakakin hukumar custom mai kula da jihohin Oyo da Osun Mr. Kawede wai a game da lamarin yace shi kan baya da labari ta kawai dai wai yace bashi da wannan labari a halin yanzu gare ni yake jin wannan labari na wannan harin ya kara da cewa idan ya sami cikakken bayani a game da lamarin zai neme ni amma har ni aiko da wannan rahoto bai neme ni ba bayan da jami'an custom din sun bar garin na Oko an yi batakashi a tsakanin matasan na garin da tsakanin matasan da na loda wa custom din buhuhuwan shinkafar a motoci da matasan da ba su goyon bayan loda wa custom din buhuhuwan shinkafar idan ba amanta ba wannan ba shine karon farko ba da jami'an custom suke kaiwa shaguna hari suna kwashe duk abubuwan da sun ka iske a ciki musamman buhuhuwan shinkafa a Najeriya a can baya ma irin haka ya faru inda jami'an custom suka kai wani hari a babbar kasuwar Borija suka kwashe daruruwan buhuhuwan shinkafa wanda har maganar ta kai majalisun tarayyar Najeriya Hassan Umar Tambwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
batun tsaro sai kuma na tattalin arziki inda bankin bunkasa kasashen Afirka wato African Development Bank ya gudanar da taron sa na tsakiyar zango a jihar Bauchi don nazarta ayyukan da bankin ya aiwatar a jihohi guda biyar a shiyar arewa maso gabas jihohin da bankin ya samar da kudaden ta hannun gwamnatin tarayyar Najeriya da suka ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe sun bayyana da hanyoyi da wannan tallafi zai bunƙasa tattalin arzikin su daga jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani
concentrating on water and sanitation basic education health improved livelihoods
a jami'in sun gudanar taron jami'in bankin bunƙasa ƙasashen Afirka Musa John Sipuwa ɗan ƙasar Kenya ya ce bankin zai mai da hankalinsa ga ayyukan samar da ruwa tsaftar muhalli ilimi kiwon lafiya inganta matsayin rayuwar iyali bunƙasa tattalin arziki wa al'ummomin shiyar arewa maso gabas shi yasa muka zo domin mu ga yadda ayyukan za su gudana bankin zai samar da kudin dalar amurka miliyan 250 don gudanar da ayyukan daga bisani ya tuntubi wakilan jihohin adawa da kungoci domin fayyace mini abubuwan da bankin ke aiwatarwa a jihohin nasu
sunana halilu muhammad program coordinator na adawa da zo tantance iya ina aka dosa ina aka ni aka yi sannan mai rage ina muka yi mai kyau ina muke kokarin gyarawa wanda ya kamata a gyara. Mun zo ne mu hadu gaba daya mu jihohi guda biyar din Adamawa, Bauchi, Borno, a Gombe da Taraba. A zauna a duba me muka yi daidai, me ne yake neman a ƙara kwazo a kai. Sannan ta ina ne su mutanen bankin Afirka za su taimaka mana don cimma wannan buri. Ta ina ne Federal Ministry of Finance wanda su ne kaman garanto na wannan kuɗi da aka bawa jihohinmu biyar. Ta ina su ma za su taimaka. A zauna dai a fahimci juna, sannan a koma da sabon kuzari don a samu a cimma burin wannan shi program din.
Kaman nawa ne jihar ta Adamawa take bukata?
$52 million aka bamu mu kashe a cikin wannan shekaru guda hudu insha Allah.
Suna na Garba Babaji Magaji, program coordinator na wannan inclusive basic service delivery and livelihood empowerment integrated program.
Wannan abun fahimta na shiya Arewa maso gabas ne. To kaman jihar Arewa maso gabas menene da menene aka gudanar kuma kaman nawa aka kashe?
Wato wannan program ne an tara gwamnati ta girgiro da samu tallafi daga African Development Bank kamar yadda kuka ji, ta tallafa wa jihohi guda biyar na Northeast wajen samun addressing matsaloli da aka samu saboda wannan abin nan fitina na rikici na Boko Haram. So yawanci an samu ne ayyukan da aka yi ya shafi gyara makarantu da aka lalata, asibitocinmu, samar da kafafen ruwan sha da tsaftan muhalli, da kuma tallafa wa matasa wanda ba su da aikin yi, da mata a samun musu sana'a, da kuma irin wanda suke gudun hijira wanda suka shigo jihohinmu. Wannan program basically abinda yake kokarin yi kenan da taimakawa al'umma da improving na rayuwar mutane baki da a jihohi guda biyar: Borno, Bauchi, Adamawa, Taraba da Gombe. Sai an bada $44 million.
Abdulhaj Muhammad Mura, Amurka, daga dajin shakatawa na yankari da ke jihar Bauchi.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba.
Bayan da gwamnatin jihar Niger Nigeria ta ɗauki matakin haramta saida manyan baburan bajaj da jinchan da kuma TBS, masu ruwa da tsaki a kan wannan sana'a sun ce matakin ya yi tsanani sosai. Bisa la'akari da yadda ɗimbin mutane ke samun na rufin asiri a ƙarƙashin wannan sana'a. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin hana saida waɗannan babura ne saboda mummunan ƙalubale irin na tsaro da jihar Niger ke fuskanta. Bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai miyagun hare-harensu da ke hallaka jama'a. Malam Ahmed Musa Babangida na ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ta saida babura a jihar Niger.
Wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasancewa mu masu wannan sana'a akwai yara a nan ƙarƙashin Alhaji Abdulrazak Hamson sama da mutum 40 suna cin abinci a ƙarƙashin shi. So sai aka zo kwatsam wai an hana sai da mashin. Kaga lamarin nan gaskiya ba ƙaramin rashin jin daɗin shi yaran nan suka yi ba. Yanzu yau da safi da muka fito yara sama da 20 suka fito shagonga haka suka koma gida wurin iyayensu. Kuma idan ka duba iyayen yaran nan masu ƙaranan ƙarfi ne. A nan ga Allah suka dogara, ga aikin ga suka dogara. So an zo kwatsam an ce an dakatar da shi. Kaga gaskiya ya mu dai muna roƙon gwamnatin jihar Niger da ta duba al'amarin nan, ta tausaya, ta bayan Allah su dawo su ci gaba da neman abincin su.
Ko baya ga sayarwa a samu riba, akwai kanikawa masu sana'ar hada waɗannan sabbin babura idan an gama sayi. Ga dai abin da ɗaya daga cikin su ke cewa:
ba mu ji daɗi ba domin Allah, amma in dai zai kawo ci gaba na dangane da a ce ana samun sauki dangane da mutanen da ke ɗiba albarka, to muna goyon bayan dokan. Amma in dai tunda yanzu a misali kaga mun yi mu a 50 nan wurin ga yanzu an ce an bar sai da mashin, wani irin yanayi za mu shiga? Ka gani yanayin da za mu shiga wani ma na ihin jirewa ya koma cikin irin wa'annan mutanen. Tunda inda mutum 20 ke cin abinci a ce an ce su bari, kaga a dai ɗauki ƙoƙarin mataki na tabbatar da cewa an bi wa'annan mutanen bara gurbi. Duk wanda aka samu da hannun ciki a kashe shi, kawai duk wanda aka samu da hannun ciki, ko da ni ne a kashe ni.
Mala Yakubu Azuzu, wani da ya shigo gari domin sayan daya daga cikin irin waɗannan babura. Ya ce duk da yake matsala ce da ta shafi tsaro kuma gwamnati na kokari ne wajen shawo kan lamarin. To amma kuma gaskiyar magana bai ji dadin hana wannan sana'a ta sayar da baburan ba.
Gaskiya ban ji dadi ba, ina yi bakin ciki har da damuwa sosai, domin in an ce an hana sayar da mashin, hana sayar da mashin ba shine zai kawo karshen matsalolin da ke faruwa ba. Yawa ya kamata a dauki matakai dai waɗanda za su kawo karshen abubuwan da ke faruwa.
Yanzu kai a ganin ka kenan wannan matakin da za su dauka ba ita ya kamata a dauka ba kenan?
Gaskiya ni daga gani na ba shine ya kamata a dauka ba, domin ko an hana sayar da mashin to ko gida ma in wani wanda ke da suna ya su je su anshe shi, yawa su anshe shi wa'in gada ake da su, kuma akwai hanyoyin da za su iya suna ya su je kebe su sau su je Sokoto su sau nan, kuma hana ma neja kudin shiga da sauran wa'in da za su yi kabu-kabu da biyan bukata, an hana musu. Gaskiya mu dai ba mu ji dadin wannan abu ba. In akwai hanyoyin da za a bi a gyaru waɗannan abubuwa, sai a roki mai girma shi gwamna da sauran jama'arsa, sai a duba a kara dubawa. Na san sun duba sun gano wani abu, har yanzu suna iya kara dubawa su gano wani abu su taimaka a mai da sai da masunan, domin an hana mutanen cin abinci. Da
akwai rashin hikima a ciki, ma'ana idan dai ana shawara akan daukan mataki na dangane abin da ya dami al'umma, ita gwamnati ita ya kamata a ce ita sa dokan, amma kafin dokan ta saurari numfashin jama'a da za ta ke ma'aiki, domin abinda a gwamnatance su suka hango ba zai zama daidai da kuma abinda shine zahirin abinda ya dami wanda aka yi dokan don shi da taimaka masa ba.
Amma su sun kafa hujjar cewa yan bindiga na amfani da irin wayannan babura, kuma yanda ake tururuwa ana shigowa gari daga ƙauyuka sayin abin ya daga hankalinsu, baka ga suna da dalili?
Wannan dalili ne ƙwarai wanda kuma abin duba, amma ba kuma matakin da ya kamata a ɗauka kenan ba, ni ana fahimta.
To me ya kamata yi?
Abin da ya kamata shi abin hawa don mun duba da kyau, yana daga cikin lissafin ni'imomin duniya da idan mutum ya same su, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, lalle hakika kamar rabin addinin sa ma ya kammala, abin hawa yana ciki.
Amma ba kowane mashin ne aka hana sayarwa.
To idan ya zama haka, to ni ina cikakken wato goyon bayan matakin. Idan har yan kasance an yi ba'ada, don da an san irin baburan da suke hawa suna ta'addanci, to mutumin da ma ba dan ta'adda ba ya kamata a bashi lokaci ya badda nashi wanda yake daidai da irin na su yan ta'adda din, ya je ya nemi irin na gama gari wanda ba za a iya yin abinda yan ta'adda ke yi ba har suna nasara da irin wannan baburan.
Ya kamata a batar da su wa'annan manya-manyan baburan kafin a dauki wannan mataki.
Ya kamata a bada lokaci duk wanda ke da babur iri za an bashi lokaci ya bada shi, ka fahimta? Ai saboda mai ai dokan tana cikin Niger ne, to kaga wanda ada irin wannan babur wanda dokan Niger ya shafa sai ya je inda ba babu wannan dokar, koda musanya ana iya yi ko ai mai ciko ko shi ya ciko ya dawo da irin wanda gwamnati ta yarda da shi, da wannan an yi haka an taimaka hagu da dama.
A wani taron manema labarai da tsakiyar ranar talatan nan, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya kare matakin gwamnatin jihar Niger na hana saida baburan.
Yake shi yasa ma muka dauki wannan mataki na cikin dan lokaci kadan mu hana sayar da kuma sayan irin wannan babura. Ba mun ce duka babura bane, amma baburan da suka hada da irin su Jincheng, su Boxer da sauransu wayanda ke manya-manya ne muka san cewa yan ta'adda suna amfani da su a zazuzuka, shi yasa muka ce hana sayarwa, domin idan dai cikin kwana biyu za a sayi masu suka 300 to ina aka kai su, to wannan idan ba mu yi hankali ba zai ƙara haɓaka wannan ta'addanci da muke gani, kuma zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa domin yanzu za su rika samun abin hawa da sauransu, amma hana sayarwa zai rage musu ƙarfi muke gani insha Allah.
Masana akan harkokin tsaro dai na ganin duk da yake akwai dimbin mutane da ke samun narifin asiri a ƙarƙashin wannan sana'a ta saida baburan. To amma kuma akwai alamu idan aka ɗauki matakin hana saida baburan a ilahirin jihohin da ke fama da matsalar tsaron zai taimaka wajen rage yaduwar ta'addancin, bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai hare-hare da ke hallaka jama'a da ma asarar ɗimbin dukiyoyi na jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger da ke makonninta na shidda, inda aka yi karawa kamar haka. GS Tawa a birnin Tawa ta sha kashi banza da ɗaya hannu AS Sonidap ta Montpetar, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta yi kunnan doki da US Guard National de Niger. Olympic Football Club ta sha kashi ɗaya da uku hannu AS Douane ta Custom. AS Fan ta Sojoji ta sha kashi banza da ɗaya hannu Sale Sporting Club. Sai Espoir Football Club ta Zandar da ta yi banza da AS Nijelek ta Montpetar. Yanzu haka dai a duka jihohi takwas na jamhuriyar Niger ana ci gaba da gudanar tankaɗe da rairaya na neman shiga kwamfala ta takobi na ƙasa na jamhuriyar Niger na kokuwar gargajiya da zai wakana wannan shekara a birnin Mai. Ita dai kokuwar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar Niger da ke sawar jama'a na kowane lungu da sako na ƙasar na barkewa wurin kallo. Salima wasar ta kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Niger tana janyo ɗan kallo daga ƙasashen duniya da dama, kamar turawan Europe da na Amurka da na Australia da ma ɗan kallo daga yankin Asia musamman ƙasar China. Sai dai ƴan Najeriya ciki har da gwamnoni masu ci yanzu da tsofin gwamnoni da sanatoci da ƴan majalisun dokoki na tarayya da muƙarrabansu kan halarci wasar kokuwar gargajiya kowace shekara a jamhuriyar Niger. A wannan shekara ana karo na 42 ne domin an kirkiro da kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Niger a shekara ta 1975 a lokacin mulkin soja na General Sani Kunce. Wannan ko domin haɗa kan ƴan ƙasar. Sai dai a bara ba a yi gasar ba ta takobi na ƙasa saboda allobar coronavirus da ta hana dukkan wani cunkoson jama'a a duniya. Amma a tune da cewa a shekara ta 2013 ku a lokacin da babban birnin Mai ya karbi bakuncin wasar bakuncinsa na ƙarshe, an karkare da mummunan arangama tsakanin ƴan kallo da jami'an tsaro a lokacin karawar Musa Abdullahi na Maradi da Yakubu Adamu na babban birnin Mai a karon kusur na ƙarshe. Abin da ya sa ministan wasannin jamhuriyar Niger sai kudoro cewa a wannan karo ba za a amince da dukkan wata hatsaniya ba da ke iya lalata al'amuran wannan gasar. Idan muka leka a nahiyar Turai, daga cikin wasannin kwallon kafa na Champions League na club inda suka kasance zakaru a kasashensu a nahiyar ta Turai da ke can suna wakana a hilaye daban-daban na Turai yanzu haka, hadda wasan Chelsea da ke rike da wannan kofi da Juventus ta kasar Italia, sai Villarreal ta kasar Spain na karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila da ta kori kocinta a ƙarshen makon jiya. Haka ma akwai karawar Barcelona da ke sabon koci Xavi da Benfica ta Lisbon ta kasar Portugal, sai Lille ta Faransa na karbar bakuncin Salzburg. Haruna Bamman bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata, a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani bakar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kin tura jami'an diplomasiyya wasannin Olympics a Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Koriya ta Kudu na koma harkokin diplomasiyya da Koriya ta Arewa, a cewar kwararru. Yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata daya tsakanin Pakistan da hadakar kungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira Tehrik Taliban Pakistan ko TTP a takaice ta shiga kwana 15 yau Talata, yayin da bangarori biyu da ke fada suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya, inda 'yan Taliban da ke mulki a Afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.